sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 6025 da kuma 16 a jamhuriyar Niger za iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya fara'a Nomad FM da Lal FM niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana za iya kama mu Alpha Radio dake Kumasi akoda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Lahadi 22 ga watan Disamba shekarar 2019 Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin ta farko Sarfilu ba makalan labarai
to yau Lahadi Prime Minister India wato Narendra Modi ya fito karar ya kare sabon dokar zama dan kasa da masu suka ke cewa nuna wariya ce ga musulmai haka kuma za a ji cewa da alamu shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya sake samun nasarar lashe zaben wa'adi na biyu dangane da sakamakon zaben farko da aka sanar yau Lahadi sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yayi Allah wari da Russia da China jiya Asabar bayan da kasashen biyu suka hau kujerar naki a kumitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya
to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugabannin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS sun kammala taron kwana biyu a babban birnin tarayyar Nigeria Abuja inda suka koka da tabarbarewar harkar tsaro haka kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Oyo engineer Sheyi Makinde ya mai da martani game da nasarar da ya samu a kotun kolin Nigeria sannan kuma shugaban kasar Ghana shugaba Nana Akufo-Addo ya ba wa ƴan kasar Ghana tabbacin za su yi babban zaben shekara mai zuwa a cikin lumana Muhammad Hafiz Baballe kuma na nan tafa da shirin idan kwaya ta narke wanda ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni
to jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Yau Lahadi Prime Minister India Narendra Modi ya fito ya kare sabon dokar zama dan kasa da masu suka ke cewa nuna wariya ce ga musulmai a wani gangami a birnin New Delhi yayin da ake ci gaba da yin zanga-zanga akan dokar sama da mutum 20 ne a fadin kasar suka rasa rayukansu a rangama da yan sanda tun lokacin da majalisar kasar ta amince da doka a wato doka a farkon watan nan na Disamba sabon dokar ta bayar mabiya addinin Hindu da Kiristoci da sauran mabiya tsararran addinai waɗanda suke India ba bisa ka'ida ba damar zama ƴan ƙasa idan har za su nuna shaidar an ci zarafin saboda addinin su a kasashen musulmai da suka hada da Bangladesh da Pakistan da kuma Afghanistan sai dai sabon dokar ba za ta yi aiki akan musulmai ba Mutane suna kokarin su yada ƙarya da tsoro. Ku duba aiki na idan har za ku iya gano wata alamar yunkurin raba kawunan mutane, ku nuna wa duniya. Prime Minister Modi ya faɗa mahalarta gangamin. Ya ce bangaren jam'iyyar adawa a majalisa suna kokarin tsorata ba ƴan New Delhi kaɗai ba har ma da sauran ƴan kasassan ƙasar. Masu suka sabuwar dokar dai sun ce za ta saba kundin tsarin mulkin India kuma za ta nuna musulman India miliyan 200 ba a daukan su da muhimmanci da alamu shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya sake samun nasarar lashe zaben wa'adi na biyu dangane da sakamakon zaben farko da aka sanar a yau Lahadi kan zaben shugaban kasa da aka yi ranar 28 ga watan Satumba da ake jayayya a kai shugaban hukumar zaben kasar mai zaman kanta ya fitar da sakamakon farko da aka dade ana jira a wani taron manema labarai a Kabul wanda ke nuna cewa shugaba Ghani shine kan gaba da kashin kuri'u 51 cikin 100 inda ya samu sama da kuri'u miliyan 1.8 Hawa Alam Nuristani ya ce abokin takarar Ghani da Abdalla Abdalla sun samu kuri'u kashi 39.52 cikin 100 na kuri'un sauran kuri'un kuwa sun rarrabu ga sauran 'yan takarar hukumomin zaben dai ya kamata su fitar da sakamakon farko na zaben ranar 19 ga watan Oktoba, amma zargin magudi ga ƴan takarar musamman ma Abdullah da kuma wasu matsaloli da aka fuskanta suka tilasta hukumar zabe su jinkirta sakamakon. Shugaban kasa Gani ya sanar da shafin na Twitter cewa zai yi wa kasa jawabi da yammacin yau Lahadi domin yin magana akan sakamakon farko na zaben da kuma godiya al'ummar kasar kan kudirin da suka yi, wato hakurin da suka yi na jira kammala aikin. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi Allah wadai da Russia da China jiya Asabar, bayan da kasashen biyu suka hau kujerar naki a kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya kan kudirin rufe iyaka ga shigar da kayan agaji Syria. A wata sanarwa da Pompeo ya fitar na cewa kasar Russia da China sun hau kujerar naki a kwamitin tsaro kan kudirin da zai bayar da damar shigar da kayan agaji ga miliyoyin masu bukata a Syria. Wannan abun kunya ne. Da an ce da wato da an amince da kudirin dai da ya kara tsawon shekara daya a ci gaba da shigar da kayan jin kai daga Turkiyya da Iraki ga fararen hula miliyan 4 da tashin hankalin Syria wanda ya fara tun shekarar 2011 ya ritsa da su. Kin amincewar ya haifar da tsoron tallafin da Majalisar Dinkin Duniya ke bayarwa ba zai iya kaiwa ga yankin Idlib da sauran yankunan da ƴan aware ke da ikon su ba, har sai an samar da wata mafita akan wato akan kare kafin karewar wa'adin da aka samu nan da makonni uku. Sama da mutum miliyan 6 ne yaki ya raba su da gidajensu, wanda shine mafi girma da yaki ya taba rabawa a gidajensu cikin kasar, a cewar ofishin kula da ƴan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya gana da manyan jami'an sojin kasar domin tattauna yadda za a bunkasa ayyukan sojin kasar, a cewar kamfanin dillancin labarun Koriya yau Lahadi. A daidai lokacin da ake ci gaba da damuwa kan cewa Koriya na dab da komawa gidan jiya da Amurka, Kim ya jagoranta babban taron da hukumar sojojin jam'iyyar mai mulki ta Workers Party Central Military Commission, a cewar kamfanin dillancin labarun, domin tattauna matakan da za a inganta karfin sojin ta fannin makamai da siyasa. Sai dai bawo bayanai kan inda aka gudanar da taron da kuma shawarar da aka yanke wajen taron. Koriya ta Arewa dai ta saka wa'adin zuwa karshen wannan shekara da Amurka ta sauya matsayarta, kana abinda tace kudurorin rashin jituwa a tsakiyar yunkurin Amurka na alkawarin kawo karshen shirin nuclear Koriyar da samar da zaman lafiya mai dorewa. Tun watan Yuni shekarar 2018 Kim da shugaban Amurka Donald Trump sun gana sau uku, amma babu wani ci gaba da aka samu, yayin da Koriya ta Arewa ta bukaci a dage duk wasu takunkumin da aka saka mata da farko. Daga ƙarshe yau Lahadi, masu kada ƙuri'a a ƙasar Croatia za su je rumfunan zaɓe domin zaɓar shugaban ƙasa. Shugaban ƙasa mai ci Kolinda Grabar-Kitarovic mai ra'ayin mazan jiya zai fuskanci tsohon Firaminista Zoran Milanovic mai sassaucin ra'ayi da mai ra'ayin mazan jiya ko mawaki Miroslav Skoro. Masu fashin baki kan al'amuran siyasa na ganin cewa akwai yiwuwar sake kada ƙuri'a fidda gwani a watan Janairu. Zaben da ke zuwa dab da sallar Kirsimeti na zuwa ne 'yan kwanaki kafin Croatia ta fara yin wa'adin watanni 6 bisa umarnin kungiyar tarayyar Turai na juya shugabancin kasa, wanda zai fara daga ranar 1 ga watan Janairu. Croatia yana da yawan mutane miliyan 3.8 da za su iya kada ƙuri'a.
Gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji da farko, shugabannin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS sun kammala taron kwana biyu a babbar birnin tarayyar Nigeria Abuja, inda suka koka da tabarbarewar harkar tsaro da ke addabar yankin tare da tattaunawa kan fitar da sabbin hanyoyin da za su dakile su. Wakiliyar sashen Hausa Madina Daura ta aika mana da wannan rahoton.
Wannan taro shine karo na 56 da shugabannin ECOWAS za su yi domin tattauna hanyoyin dakile takarbarewar tsaro da ke addabar yankin a yanzu kamar yadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayani.
Terrorism remains the major threat to the peace and progress of our region. Recurrent attacks by terrorist groups remind us of the urgency to use an enduring security partnership to confront and defeat the evil of cross-border terrorism.
Shugaban Muhammadu Buhari yace ta'addanci shine kan gaba wajen yi wa yankin mu barazana wanda yake kawo rashin tsaro da zaman lafiyar al'umman wannan yanki saboda haka dole ne mu hada karfi da karfe domin shawo kansa kuma babu abin da zai kawo ci gaba a wannan fannin sai hadin kai anashi jawabin shugaban kungiyar ECOWAS kuma shugaban kasar Niger Muhammadu Yusufu ya yadda da bayanan da shugaban Muhammadu Buhari yayi a lokacin taron shi ma shugaban kungiyar hadin kan kasashen Afirka ta yamma Jean-Claude Brou ya ba kasashen karfin gwiwa ne inda ya bayani cewa duk da barazanar tsaro da yankin ke fama da shi ana samun ci gaba a fannin tattalin arzikin yankin wanda ya kai kashi 3.3 a wannan shekara mai karewa kuma kasashe 7 daga cikin kasashe 15 na yankin sun samu karin kashi 6 cikin 100 na tattalin arzikin su.
The regional economy is growing steadily, reaching 3.2% in 2019. 7 ECOWAS countries have consistently recorded growth rate above 6%.
Amma ga kwararre a fannin tattalin arziki na kasa da kasa Kabiru Adamu ya ce idan yankin na son ya samu ci gaba a yaki da ta'addanci sai yankin ya yi hoɓɓasa wajen aiwatar da wani shawarwarin taro da suka yi a Wagadugu a kasar Burkina Faso.
Mu da muka kalli shawarwarin sai muka ga a duniya da yanzu ba matakai wanda za a dauka wanda ya fi shawarwarin da suka gabatar kuma sun kalle shi a fuskoki da yawa da ta karfin yakin soja da tsaro kenan da kuma suka kalle shi ta zamantakewa na yau da gobe tattalin arziki da walwala na jama'a. To abin da ya dan bamu mamaki shine daga watan Satumba zuwa watan Disamba mun dauka a wannan taron za su yi nazarci irin ci gaba da suka samu a wurin kaddamar da shawarwarin da suka bayar ga lokacin. To sai muka dan yi mamaki mu ga in ba ambatan taron ba da chairman wato shugaban kasar Niger yayi ba mu ga sun irin wannan nazartar ba. To muna fatan alherin cewa da suka kebe daga su sai su sun yi irin wannan in har ba su yi ba to ina gani nan matsala take irin tarurrukan nan suna yi ne kusan za a ce na shansha inda har za su iya zaunawa su dau lokaci su gabatar da irin wannan shawarwari kuma a takaice zan faɗi abubuwan da suka faɗi. Na farko akwai kare iyaka, haɗin kai da mun fara da haɗin kai tsakankanin su wannan kusan sun jaddada shi muhimmancin haɗin kai tsakankanin su muhimmancin tattara bayanai da sarrafa bayanan tsakankanin su abinda turanci yake cewa intelligence sharing sannan muhimmancin haɗin kai tsakankanin su da sauran kungiyoyi na ƙasa da ƙasa wanda turanci yake cewa multilateralism da kuma wato haɗin kai na tattalin arziki wato regional integration sai kuma da horo na rundunonin su na soja hadi irin na haɗin kai din na tafkin Chadi da kuma na G5 Sahel wanda ke Mali kuma wa uba shine gwamnati adila wanda take tabbatar da cewa tana bukata na dan ƙasa ana biya. To in kika duba waɗannan shawari ne wanda da za su zauna su ayyana da su tabbatar da cewa sun bi wato kuma sun ka ba ma kansu shawarin nan. To na yi mamaki da har suka zo zama wata hudu bayan da suka yi irin wannan zaman ba su yi bibiya ba su ga wani irin cigaba aka samu daga irin wannan shawarin.
Daga cikin waɗanda suka halarci taron akwai shugaban bankin cigabar Afirka Akinwumi Adesina da wakilin shugaban majalisar ɗinkin duniya Muhammad Ibn Chambers. Akwai shugabannin Niger, Togo, Burkina Faso, Guinea Conakry da ƙasar Gambia sauran ƙasashen sun aiko da wakilai ne. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma sai jihar Oyo inda a karan farko tun lokacin da ya samu nasara a kotun kolin Nigeria. Gwamnan jihar ya mayar da martani game da nasarar da ya samu. Wakilinmu Hassan Tambol ya hado mana wannan rahoto.
A karon farko tun lokacin da ya sami nasara a kotun kolin Najeriya, gwamnan jihar Oyo injiniya Sayi Makinde na jam'iyyar PDP wanda ya kada Adebayo Adelabu Fankilemesi na jam'iyyar APC ya mayar da martani a game da nasarar da ya samu tare da yiwa 'yan asalin jihar Oyo alkawarin ci gaba da yi musu ayyukan raya kasa da ci gaba.
That truth will always prevail. And for the people of Oyo State, for our signed the electioneering, prepared the documents on accelerated development of Oyo State. So it's an opportunity for us to continue on that path. So they should expect more from us.
Gwamnan Jihar Oyo Engineer Sayi Makinde ya ce ya yi amanar cewa a kowane lokaci gaskiya za ta bayyana. Jama'ar Jihar Oyo kamar yadda ya yi musu a lokacin yakin neman zabe ya yi alƙawarin yi musu ayyukan raya ƙasa da ci gaba, kuma a yanzu wannan wata dama ce ta ci gaba da hakan, don haka su sa ran samun ayyukan raya ƙasa da ci gaba da gare su. Gwamna Makinde ya buƙaci jama'ar Jihar Oyo da su baiwa gwamnatin sa goyon baya don cimma burin dukan alƙawuran da ya sa a gaba. To ko menene fatar jama'ar Jihar Oyo a game da alƙawuran da gwamna Sayi Makinde ya yi musu? Naji ta bakin wani dan jihar Oyo.
Sunan mu Sarafa Ijayiyo. Muna so gwamnati wannan ta yi muna ruwa na pompo wanda zamu yi da aje a debo a yi amfani da shi, wanda yake da ba ruwa wanda ba cika cawo sosai da sosai ba. Da su samu aiki mai kyau. Ti maganan kuma wanda muna nema wurin gwamnati ce taimaka muna. Ta yi muna hanya mai kyau haka. Da wanda ake yellow wanda hanya ne mai kyau da motu dan yaje ba wani wahala da mu ce ba tare da mun fasha taya ba ko kuma mun buge rami ta bota kuma wuta ba kyau sosai a da hakan ga muna son gwamnati ta gyara muna mu ma za mu yi kokari yaran namu za mu tura su a makaranta su je su yi karatu.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Gaida Hassan Tambuwal, yanzu kuma bari mu leka kasar Ghana, inda shugaba Nana Akufo-Addo ya bayyana ƴan kasar tabbacin za su yi babban zaben shekara mai zuwa a cikin lumana da walwala. Wakilin sashen Hausa Ridwan Abbas ya hada mana wannan rahoton.
Mahalarta sun kyashe ainin da waƙin Kirsimeti kaɗe kaɗe da kuma raye-raye. Manyan wasu ma'aikatu da sun kan hada da maga kujerar hukumar waye kan al'umman ƙasa Jocelyn Nkrumah da babban jami'ar zartarwa na hukumar inshorar kiwon lafiya Lydia Jamin Salvi da ma ɗalibai sun kai karance-karance da waƙin Krista wato Carols, yayin da shugaba Akufo-Addo ya karanta 9 lessons da Rosa 9 a Turanci.
In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by
Allah. Ya halicci kalma, kuma kalmar na tare da Allah, kuma kalmar Allah ne. Haka ya kasance tun farko, tare da Allah shine ya halicci komai. In ba tare da shi ba, babu abin da aka halitta. A cikin sa ne rayuwa take, kuma rayuwar ce kasken mutum, sai hasken ya kaskaka duhu. Wannan ne hasken gaskiya, wanda ya haska wa duk kalitta da ta shigo duniya. Shugaban a sakonsa na Kirsimeti ya yi amfani da lokacin ya baiwa ɗiyan Ghana tabbaci na yin zaɓe lami lafiya sabon shekara. Wannan sadaukarwa musamman na da muhimmanci yayin da muke shiga sabon shekara, da a cikinta ƙasar za ta yi babban zaɓe inda al'ummanmu za su zaɓi mutanen da suke so su ja musu ragamar mulkin ƙasar. Muna da alhaki a wuyanmu na tabbatar da mun yi ƙoƙarinmu wa kowa somi da mutane na wannan gida. Za mu gabatar da zaɓe na cikin takwas a tarihinmu na jamhuriya ta hudu. Ya kamata mu tabbatar an yi shi cikin kwanciyar hankali da limana, yadda mutanenmu za su yi zaɓensu cikin walwala.
I am very optimistic that will be the case.
Yadda mutuncin ƙasarmu a matsayin taurarin demokratiya zai ƙara ƙarfafa. Mataimakin shugaban ƙasa Mahmud Bawumia da matarsa na matar shugaban ƙasa Rebecca Akufo-Addo da kakakin majalisar dokoki Professor Michael Kwai da mambobin diplomasiya da shugabannin jami'in siyasa daban-daban duk sun halarci bukin. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla a gaida Rizwan Abbas. Masu saurare, kuna tare ne da Sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 10:19. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa a cikin shirin namu na wannan makon zamu yi waiwaye ne inda zamu duba wasu shirye-shiryen mu da muka kawo muku a cikin wannan shekara da muke shirin yin bankwana da ita a watan Maris mun kawo muku tattaunawar da muka yi da Rabaran Muhammad dan Amarya tsohon shugaban Ekowa Bauchi DCC ga dai kaɗan daga cikin tattaunawar
a cikin ƙasar nan tamu ta Nigeria manya-manyan addinan mu guda biyu ne addinin musulunci da addinin kirista kuma duka waɗannan addinai Allah ya yi mana hani da irin wannan hali na shaye-shaye da buguwa a cikin littafin Allah littafin mai tsarki wato Bible Bitrus ta farko wasika sa'annan sura 4 aya 3 Bitrus ta farko wasika sura 4 aya ta 3 maganar Allah na cewa kwanakin da sun wuce ya isa bin guri na al'umai da tafiya cikin ladata da shaye-shaye da buguwa da haukan wasa Allah yace kwanakin da ya wuce ma'ana kafin a yi imani waɗannan kwanaki sun wuce da waɗannan halaye na shaye-shaye na buguwa ko na kwaya ne ko na sassake ko na saiwa ko na tsiro ko na ƴaƴan itatuwa ko na kwayoyin zamani Allah yace kwanakin da suka wuce ya isa a bari don haka kana so ka ji dadin rayuwarka kana so ka natsu ka dawo ka yi na'am da abinda Allah ya faɗa biye da haka Allah na cewa idan ka shiga cikin wani halin kakani kayi rashin lafiya rashin abin hannu baki rai ta wurin mutuwa aka yi maka ko kuma wani abu ko kuma zama da abokan tare matar aure da mijin aure an samu sabani ko kuma zama da makwabta to daga nan sai shi dan ya fiza ka yace je ka shaka bugu wannan ne zai sa ka manta da wannan al'amarin da kake ciki wato wannan mummuna shawara ce
haka kuma a watan April mun kawo muku hira da Dr. Bashir Ali Umar limamin masallacin Al-Furqan dake jihar Kano Nigeria ga dai kaɗan daga cikin hirar
wato wannan matsala ce mai girman gaske wanda dole dukkan bangarorin al'umma su ba da gudunmawa a sa hannu a magance ta malaman addini kamar yanda a dukkan wata mushkila ta rayuwa su ta shafa suna da babbar gudunmawa na farko dai yari wannan mushkila ce wadda take muke ganin tana barazana ga abin da shari'a ta zo domin ta kare shi waɗanda ake ce masa abubuwa na larura guda biyar wato tsare addini tsare rai tsare hankali tsare mutunci sannan tsare dukiya dukkan addinan Allah sun zo domin su tsare waɗannan abubuwa to miyagun kwayoyi su ne suke gurɓata hankali don haka ya zamanto abu ne da yake barazana ga ɗaya daga cikin larurorin nan guda biyar to malaman addini yawan babban abin da suka yi shine na farko dai huduba cikin huduba ba na mantawa akwai lokacin da masallacin Al-Furqan da aka yi huduba da muka yi huduba akan wannan mushkila yan kungiyoyi na samari da kuma waɗansu jami'an yaƙi da miyagun kwayoyi sun zo sun nuna muhimmancin wannan hudubar da aka yi da kuma yadda za a yi haɗin gwiwa a ga yadda za a maganta wannan mushkila to bayan hudubobi da aka yi na faɗakarwa to sannan akwai kuma wato ƙoƙarin waɗanda aka same su suna sun fitinu da wannan a je wajensu a yi musu wa'azi a janyo hankalinsu domin waɗansu daga cikin waɗanda suka faɗa cikin wannan al'amari ba wani abu ne ya sanya su suka faɗa ba saboda rashin kulawa rashin mafadi a cikin al'umma suna yawo yawo suna gararan ba dan haka yayin da ya zamanto cewa an nuna kulawa tare da su musamman daga wajen malamai waɗanda ake ganin su ne jagororin addini a cikin al'umma wannan yana yin tasiri a gare su to sannan irin tarurruka da gwamnati take shiryawa da kuma hukumar yaki da miyagun kwayoyi in sun shirya duk irin waɗannan tarurrukan sukan nemi sa hannun malamai domin su zo su yi bayani da mahangar addini a wajen yadda za a yi yaki da waɗannan miyagun kwayoyi.
Nan kuma za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga daukacin bakin namu yanzu a madadin Siddika da kuma ki Bahira Jujine da ya haɗa mana sauki kuma ya bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau haɗin gwiwa ne daga Salu Isa Fana ƙaramar hukumar Kamba jihar Kebbi da Nafa'atu Muhammad Fana tare da na Mairo Ummar Makera inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa ya kamata ne girma gwamnan jihar mu ta Kebbi Atiku Bagudu ya ƙara gyara tafiyar mulkin sa a jihar Kebbi domin gaskiya rashin bin shawara tare da kyautatawa ma'aikatan gwamnati da talakawan jihar Kebbi har ya kai ga mawakan jihar Kebbi sun fara masa waka da kuma zage-zage to gaskiya ba mu ji dadin haka ba da dai gwamna zai gaggauta gyara a jihar Kebbi ga kuma sako daga comrade Buhari Haya Unguru inda shi kuma yace Assalamu alaikum muryar Amurka muna jinjinawa dan wasan kwallon kafa Ozil dake taka leda Arsenal bisa ga yadda ya fito ya bayyana takeicin sa game da yadda ake cin zarafin musulmi a kasar China hakika yayi abin azu a gani lura da yadda kasashen duniya suka zura ido suna kallon yadda ake cin zarafin su da ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo musu dauki mu kuma samu sako daga kaka Alhaji Bukar Gusuma da Masak da Ruqayyah Usman Farin Jabuwa tare da Gwani manajan Bulo da Masak inda su kuma suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa dan Allah ku ba mu dama mu kira ga masu shirya fina-finan Hausa dan Allah ku san kalan ire-iren suturan da kuke sakawa a cikin fina-finan ku bai kamata kuna saka wadansu suturan a cikin fina-finan ku ba dan ko kadan bai daidai da kalan suturan da dan musulmi ko yar musulmi ta saka ba abinda ba ku sani ba shine idan kuka saka a cikin fim kannan mu da ƴaƴan matayen mu su ma sukan dinka ire-iren suturan su saka gashi kuma ko kadan kalan suturan bai dace da dan musulmi ko musulma ba dan Allah ku dinga sassautawa yanzu kuma ga sako daga Usman Shitu Mahuta shi kuma yace hakika taron da kungiyoyin mata suka gudanar a Niger domin addu'o'in samun zaman lafiya da mika sakon jaje da ta'aziyya kan sojojin kasar 71 da ƴan ta'adda suka kashe a Ainet tare da nuna goyen bayan su ga rundunar sojin kasar yayi daidai da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasashen mu na Afirka baki daya daga ƙarshe kuma mun sake samun sakon haɗin gwiwa ne daga Alhaji Kaka Bukar Gusuma da Masak da Gwani manajan Bulo da Masak duk daga jihar Borno Nigeria inda su kuma suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa ku ba mu dama mu jinjinawa ma'aikatan gidan radio amfani duba sakamakon yadda wannan gidan radio take ba mu damar sauraron ku cikin sauki ba tare da mun sha wahala ba kara muna iya kama su a nan da Masak dake jihar Borno Nigeria daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya ƙara wa gidan radio amfani daukaka da farin jini to madalla mu kuma gode ku ci gaba da aika mana da sakonni kafin mu kammala shirin ga Safira ya dawo da takaitattun labarai.
To a takaice yau Lahadi Prime Minister India Narendra Modi ya fito ya kare sabuwar dokar zama dan kasa da masu suka ke cewa na nuna wariya wato wariya ce ga musulmai a wani gangami a New Delhi yayin da ake ci gaba da yin zanga-zanga kan dokar. Sama da mutum 20 ne a fadin kasar suka rasa rayukansu a rangama da yan sanda tun lokacin da majalisar kasar ta amince da dokar a farkon watan Disamba.
To madalla baki daya abin da ya sa waka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin shi Sarfilu da ya taya ni gabatar da shirin da Leo da ya da shirin sai kuma injiniyan namu na yau zanga-zanga ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Dites-le à un ami.